Now, babe, what's the matter with you? You don't love me like you used to do, sugar babe. It's all over now, sugar babe, I'm tired of you. It ain't your honey, but the way you do, sugar babe. It's all over now. I went downtown and I got me a line. I whooped my baby till she changed her mind. Sugar babe, it's all over now. Sugar babe, what's the trouble with you? You don't treat me like you used to do. Sugar babe, I said sugar babe, it's all over now. $5 and give me two. Oh, sugar babe, it's all over now. I went downtown and I got me a rope. I whooped my baby till she buzzed low. Well, sugar babe, it's all over now. Sugar babe, sugar babe, it's all over now. Dee-da, dee-da-da-da, da 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 da